بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا إن شاء الله شنو درسنا عشرين دشدة أتكلم لتابين هي علوم الدين مع الإمام حجة الإسلام الإمام محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الله يكرمه صرحمة. كمان دمك فدام شيء أتكلم littafin nan wanda ya shahara da sunan qawaidul aqaid a cikin ya ulumuddin wanda shine littafin ne biyu ba littafin ilimi ya biyo shi da wannan littafin matsayin littafin ne biyu kafin ya shiga cikin ainihin wato littafan da ya nufi wannan talifi da su cikin wannan littafin ko ko wannan mabuin da zamu karanta yau al-Imam al-Ghazali ya dan yi kara sharan fage ne ga sifofin nan da muka yi bayani a baya wanda ake kiran su sifatul ma'ani. Al-Imam al-Ghazali yayi magana akan sifofin Allah subhanahu wata'ala, waɗannan sifofi na ma'ani wato rayuwa, kudura, irada, ilimi, al-kalamu, as-sam'u da al-basar. Ko da yake mun sani malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan sifofin, to kuma Al-Imam al-Ghazali ya kalle su ta wata hanya zababbiya ta sa wanda yake kamar yadda muka sani jagora ne a cikin wannan fanni wanda ake komawa zuwa gare shi. Watan irin wanda ake cewa watan a'imma a cikin wannan janibin Allah ya kara masa rahma da yarda, ya hada sifan rayuwa da kudura inda yayi magana kan su bayan tabbatar da ayoyi waɗanda suka tabbatar da su, kawo ayoyin da suka tabbatar da su ga Allah subhanahu wataala, yayi bayanin ma'anar su. Mun sani a cikin dama waɗannan sifofin sifatul ma'ani guda bakwai, sifar rayuwa ita kadai ce sifar wanda take qa'ima bil dhat, ba ta da ta'alluki da wani abu sabanin zatin Allah subhanahu wata'ala. Yayi magana akan wannan ta'alluki na zatin Allah subhanahu wata'ala da kuma kasancewa shi kuma kudura yana ta'alluki da dukkan abin da yake mai yuwuwa ne, wato an ce mai yuwuwa ne sawa'un wanda ya faru ko wanda bai faru ba. Ya kawo ayi da yawa, fadin Allah wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut, fadin Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir, da sauran dai ayoyi wanda suke nuni da rayuwar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kudran Allah subhanahu wa ta'ala. Mun fada a baya cewa waɗannan sifatul ma'ani din suna da ta'alluki, suna tafiya tare da sifatul ma'nawiyya, saboda wannan dai sanannan abu ne da mun dan yi ta'aliki akan shi a baya. Bayan nan sai sifatul ilmi, sifan ilimi Al-Imam al-Ghazali yayi magana akan sa a sifar matsayin sa na sifa kadimi na Allah subhanahu wata'ala, qa'imi da zatin Allah subhanahu wata'ala, wanda yake ta'alluki da dukkan abin da yake mai yuwuwan samuwa a dama wanda yake watan dukkan abin da yake samanni da wanda bai samu ba, sawa'un wanda yake ja'izin samuwa ne ko wanda yake mustahilin samuwa ne. Nan wajen akwai muhimmiyar matsala, wato waɗannan sifofin kudura, irada, ilimi na Allah subhanahu wata'ala, watan sifofi ne kalam, sam, basar, sifofi ne wanda suna da shi, yasa ake cewa wata zaka ji malamai suna ta maganganu, ga misali za a ce shin wannan sifan muta'alliqat din sa tanjiziyya ne ko suluhiyya ne, wata abin da suke nufi shi ne kamar yadda muka sani waɗannan sifofin dole suna da abubuwa guda uku wanda suke tsaye tare da su. Waɗannan abubuwa ukun su ne kamar dai abin da aka sani a wajen malaman mantiki, shi kanshi sifa ɗin, sannan abin da sifan ya ta'allaka da shi, ina an ce ilimi to abin da Allah ya sani subhanahu wata'ala, sannan nisban tsakanin sanin Allah wato shi sifan Allah subhanahu wata'ala ɗin da abin da Allah subhanahu wata'ala ya sani ɗin. To kasancewan da yawa daga cikin abubuwan nan abubuwan da za su faru daga baya, misali faruwa na samuwanka, abin da yake faruwa yanzu, abubuwa ne za su faru daga baya. To yaya alaƙar sanin Allah da abin da zai faru daga baya? To koko ya alaƙan kudran Allah da abin da zai faru daga baya? Ya alaƙan iradan Allah subhanahu wata'ala da abin da bai riga ya faru ba zai faru daga baya? Ya alaƙan jin Allah alhali kuma shi Allah ya wannan jin sifa ce qadimiyya gare shi subhanahu wata'ala, shi kuma abin da zai faru nan bai faru ba? To anan shine malamai suke magana tsakanin abu watan wanda yake sifa ce ta'alluki ne tanjizi, watan wanda yake dukkan waɗannan abubuwan sun tabbata a cikin sa, watan ilimin shine ilimin Allah da abin da yake watan da kansa subhanahu wata'ala, saboda wato wannan abin qadimi ne, sifan qadimi ne, muta'alliqin ma qadimi ne, to kaga anan abu ne wanda an san shi ya faru a lokacin kuma ya ta'alluki da sifan Allah subhanahu wataala amma abinda malamai suke nufi suka ce sanin Allah subhanahu wataala ko bai to suna nufin sani ne wanda yake ko iradar Allah subhanahu wataala ko kudran Allah kan komai to kudra ce ta'allukin suluhi ne watan Allah subhanahu wataala in ya samar da wannan abin mai iko ne akan tabbatar da wannan abin a lokacin da ya samar da shi mai iko ne akan sanin wannan abin wannan ya shiga cikin abin da suka haifar da ya haifar da sabani da yawa wa mun san qadiyan qidamul ilmin ilahi cewa ilimin Allah qadimi ne idan ilimin Allah qadimi ne mutaalliqat din ma sun zama qadimai shikenan ya zama mutaalliqat din ilimin Allah su ma sun zama qadimai cikin ilimin Allah da duk irin wannan maganganu da akai tai wanda malaman ahlus sunna wal jamaa nace ahlus sunna wal jamaa da'iman ina ishara ne kuma zuwa ga wato al-ashaira da al-maturidiyya wanda muka sani su ne abinda malamai suke nufi da ahlus sunna wal jamaa idan suka ambace su ko da yake wannan mas'alar ta ilimin Allah har yanzu ta ƙara ta'alluki da wata mas'ala mai wahala ƙwarai da gaske wanda babban malami Ibn Taymiyya da wanda suka bi makarantar fahimtar sa sun kasa ilimin Allah subhanahu wataala kashi biyu wajen malamai duka ilimin Allah qadimi ne amma muta'alliqat din su ne suke hadisai saboda haka ilimin Allah subhanahu wataala yana ta'alluki da waɗannan abubuwa a lokacin da za su samu a cikin Allah subhanahu wataala ya san za su samu kuma babu wani abu da yake karuwa a cikin ilimin Allah na cewa domin idan aka jingina karuwa a ilimin Allah a ganin malaman Ahlus Sunna wal Jamaa suna ganin an jingina rashin sani kafin wannan karuwan watan na ƙasa domin in dai ya karu to kafin nan bai kai yanzu bayan ya karu ba amma shi Ibn Taymiyya da dukkan wanda suka tafi akan fahimtar sa watan almajiran dake bin makarantar sa sun tafi akan sabanin haka sun tafi akan cewa ilimin Allah subhanahu wataala yana nan yana da ilimin sa qadimi wanda ya san komai da komai kafin faruwan sa sannan kuma yana da ilimi mutajaddidi watan ilimi mai sabuntuwa a lokacin da abubuwa suke faruwa yana ƙara sanin su sun dogara da ayoyi da dama wanda Allah subhanahu wataala ya ambaci irin wannan in yamsaskum qawmun faqad massal qawma qawmun mithluhu wa tilka al-ayyamu nudawilu ha bainan nasi wa liya'lama Allahu alladhina amanu وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين to kaga nan wani ya alama Allahu alladhina amanu sai suka ce yana nuna cewa Allah subhanahu wataala zai sani ne ga can a gaba kuma wali alama alladhina nafaqu wa qila lahum ta'ala qatilu fi sabilillahi witfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman haka zuwa karshe shi ma kaga sai suka ce to ai wannan yana nufin Allah subhanahu wataala zai sani ne a daga baya kuma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa na'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi shi ma sai suka ce yana nufin Allah subhanahu wataala a lokacin ne zai sani da dai irin waɗannan ayoyi da dama a cikin al-Qur'ani thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayni ahsa lima labithu amada shi ma suka ce dai watan yana nufin Allah subhanahu wataala zai sani ne saboda haka sai suka allaka sanin Allah subhanahu wataala da watau cewa akwai ilimin Allah wanda yake sabantuwa akwai ilimin Allah subhanahu wataala kadimi wannan dai gaskiya magana ne wanda ta saba da domin fadinta yana nuna karuwa cikin ilimin Allah watan da Allah bai sani ba kenan wallahi subhanallahi wa duk da ba su fada haka ba amma lazimin maganan abin da yake nufi kenan tunda sun jingina karuwa din watan ilimin zai karu saboda yanzu Allah su kuma malamai gaba ɗaya da suke bayyana fadin fassara wannan ayoyin to amma dai mun san wannan dalilin wannan sabanin shahararren matsala ce ta sabanin watan da shi Ibn Taymiyya da wasu malamai suka tafi akan kore majazi a cikin alqur'ani ko mas'alolin sifofi to ba dalilin haka ne ya kai su zuwa ga fadin waɗannan abubuwan amma malamai abin da suke fassara irin waɗannan shine Allah ya bayyana don bayi su sani domin Allah subhanahu wataala ya sani yana da sanin wannan abin to amma dan Allah ya bayyana yanda su ma bayi za su sani ya zama sheda ko bayi za su sani don wata hikima ta Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya jingina shi zuwa ga sani amma ba yana nufin Allah subhanahu wataala zai san wannan abin ba akwai wanda suke kore waɗannan sifofin kamar yadda muka sani gaba daya sifatul ma'ani amma wannan su ne mu'tazila wanda yake wannan babban kuskure ne domin za su yarda Allah alimu ne amma kuma ba su yarda da ilimi ba a cikin sifofin Allah subhanahu wataala to kaga wannan kwatankwacin mutumin da zai ce Allah subhanahu wataala alimun bila ilmin kamar mutum ne ya ce mai kudi ganiyun bila mali idan mutun yace wannan mai kudi ne amma bai da ba kudi kuma amma shi mai kudi ne kaga wannan wani abu ne wanda hankali ba zai karbe shi ba to sannan cikin sifofin har yanzu ya kawo sifan irada wanda yake dace irada shine sifan Allah subhanahu wataala na cewa duk abin da zai faru da abin da ya faru da wanda zai faru da wanda bai faru ba duka da iradan Allah ne subhanahu wataala babu wani abu wanda zai fita daga cikin iradar Allah subhanahu wataala ba abin da zai faru ya faru ba tare da yardan Allah subhanahu wataala ba da nufan Allah subhanahu wataala ba ita ma sifa ce wanda take qa'ima bi dhati wato tana sifa ce ta zatin Allah subhanahu wataala kuma ta'alluqinta yana ta'alluqi da dukkan mumkinat da dukkan abin da zai kamar da yanda muka fadi a cikin kudran Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wa ta'ala ya mana fa'alul lima yuri wannan kuma ya saba da fahimtan qadariyya mun yi ina zaci nayi bayani gurgudu a baya wato wanda suke ganin cewa a'a ai Allah subhanahu wa ta'ala bai da irada cikin abin da bayi suke aikatawa wannan ba iradan bayi ne mustaqilla saboda bawa shine yake nufan abin da zai aikata ya aikata babu iradan Allah wa iyazu billahi wannan fahimta ce shi ma kanshi a can cikin ilimi suna jinginawa Allah subhanahu wa ta'ala kwatankwacin wannan maganar da fahimtan cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai sanin abin da bayi za su aikata sai sun aikata wa iyazu billahi wa iyazu billahi ta'ala Allahu an dalika ulul kabira kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba Allah ya karimu to saboda haka dai shi ma irada haka yake to amma anan akwai wata matsala wanda take sananniya ne Allah bambancin irada da rida wato akwai abin da ake cewa iradar Allah subhanahu wataala Allah ya nufa da kuma Allah ya yarda kamar yadda muke ke fadi muridu khairi wa sharri tabihi walakin laysa yarda bil mahali Allah subhanahu wataala zai shine iradan sa ne komai da komai yake faruwa amma Allah subhanahu wataala baya yarda da abinda yake mustahil al-Imam Ghazali ya fadi wata nukta muhimmi wanda yake malama Ahlus Sunna Jama'a suna yin farinta suke cewa da wani abu yana faruwa ba da iradan Allah ba misali kafircin kafirai ba da iradan Allah bane saboda ba abinda Allah yake so bane wato yake yarda da shi bane misali sabawan masu sako ba da iradan Allah bane saboda ba abinda Allah subhanahu wataala ya yarda da shi bane to da shikenan sai a clear wannan yana nufin shikenan iradan shedan tafi iradan Allah tasiri a cikin halitta domin kafirai sun fi yawa masu sabawa Allah subhanahu wataala sun fi yawa masu bijirewa Allah masu bin hanyar da ba hanyar Allah ba sun fi yawa to tunda haka ne abubuwan da suke faruwa da iradan shedan wal iyazu billahi law kana fihi ma aliyatun illallahu la fasadata wa abubuwan da suke faruwa da iradan da ba iradan Allah ba ya zama iradan shedan kenan sun fi abubuwan da ke faruwa da iradan Allah wal iyazu billahi wannan kadai ya isa ya zama wato abin da zai zama babban raddi akan masu inkarin iradar Allah subhanahu wataala bayan nan akwai wasu sifofi da amma dai lokaci yana riskan mu ina ganin zamu tsaya haka nan insha Allah zamu ci gaba a darasi na gaba da sifan al-kalam da sam'u al-basar domin dama a wannan babin al-Imam Ghazali yayi magana ne akan abin da ya wajaba imani da shi bayan ya kawo wajabcin imani da Allah subhanahu wataala yayi bayani akan wannan da kalmar shahada ya kawo dinnan sifatul ma'ani din bayan su sannan sai kuma ya kawo wajabcin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da abin da yazo mana da shi da imani da wato sa yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya bamu labari na ghaib wanda ba mu riske shi ba wanda insha Allah zamu kammala ragowar waɗannan sifofin guda uku dan dai magana gurgudu akan su a darasi mai zuwa sai kuma mu shiga cikin wancan mawdu'in Allah subhanahu wataala ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh